is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Mukiri. Gwamnatin Isra'ila ta saki wani faifan bidiyo da ta ce ya nuna shigar da kayayyakin jin kai na farko a arewacin Gaza ta wata sabuwar hanyar da aka buɗe. A wani sakon da aka kafe ta dandalin X, wato kafar sada zumunta da a baya ake kira Twitter na hukumar shirya ayyukan gwamnatin Isra'ila akan 'yan ta'adda ta koga a takaice, ya nuna bidiyon da ta ce motocin dakon kaya suna shiga da kayayyakin jin kai a Gaza da yammacin ranakun Alhamis da Juma'a. A wannan sakon na Kogat, wadda ke kula da kai kayayyakin jin kai zuwa cikin Gaza, ta ce manyan motocin dakon kaya 213 ne ta tantance su, kuma tuni suka ketara zuwa cikin Gaza. Sanarwar ta ce hukumomin tsaro da ma'aikatan sojan Isra'ila da ke kan iyaka sun yi wa motocin dakon kayan binciken kwakwafa kan iyakar Karim Shalom, kana sojojin Isra'ila suka musu rakiya. A jiya Juma'a ne kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da wani gargaɗi da kakkausar lafazi ga Iran a daidai lokacin da duniya ke jajircewa kan Tehran ta ɗauki fansa daidai da wani mummunan hari da Isra'ila ta kai a harabar ofishin jakadancinta da ke Damascus. Kar ku yi, Biden yana faɗa wa manema labarai biyo bayan jawabi a wani bukin manufofin cikin gida wanda aka gudanar a birnin New York. Mun dukufa wajen kare Isra'ila, in ji shugaban na Amurka yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai. Za mu goyi bayan Isra'ila, za mu taimaka wurin kare Isra'ila, kuma Iran ba za ta yi nasara ba. Kalaman na Biden sun biyo bayan irin wannan furici na goyon baya da manyan jami'an tsaron Amurka da na diplomasiya a cikin 'yan kwanakin nan suka gabatar. Kuma kalaman suna zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Amurka suka ɗauki matakin tabbatar da tankiyar tsakanin Isra'ila da Iran bata mamaye yankin gabas da tsakiya baki ɗaya ba. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu sassan ƙasar Kenya ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 13, kada ya raba wasu 15,000 da muhallansu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da hasashen yanayi ke gargaɗi cewa akwai yiwuwar samun ruwan sama mai yawa har zuwa watan Yuni. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ambato bayanan kungiyar agaji ta Red Cross ta kasar Kenya cewa a shekaran jiya Alhamis kusan mutane 20,000 ne lamarin ya shafa. Hakan ya hada da kimanin mutane 15,000 da suka rasa matsugunan su sakamakon ruwan saman kaban da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa a fadin kasar tun farkon damina a tsakiyar watan Maris. Kasar ta gabashin Afirka ta rasa dubban mutane da ambaliya ta kashe a lokacin damina a shekarun baya, galibi a yankunan da ke kusa da tafki da magudanan ruwa zuwa manyan koguna. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A jiya Juma'a, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci Majalisar Dokokin jihar Arizona su gaggauta gyara hukuncin da kotun kolin jihar ta yanke, wanda ya baiwa masu gabatar da ƙarar damar aiwatar da dokar da ta kusa haramta zubar da ciki, wanda ya ayyana matakin wuce gona da iri. Trump ya yi ta bayyana alfaharinsa a kan rawar da ya taka wurin kashe dokar ƙasa da ta ba da 'yancin zubar da ciki, inda ya naɗa alƙalan kotun ƙoli guda uku masu ra'ayin mazanjiya a lokacin mulkinsa na wa'adi ɗaya. Duk da haka, sakonsa bayan hukuncin Arizona cewa haramcin kundin tsarin mulki na tun shekarar 1864 ne, ya nuna gwagwarmayar da yake yi don kawar da abin da ya zama makamin siyasa ga 'yan Democrat. Kalaman nasa na jiya na zuwa ne sa'o'i kafin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi magana game da 'yancin zubar da ciki a birnin Tucson na jihar Arizona. Shugaba Joe Biden da abokansa sun zargi Trump da yunkurin daƙile hanyoyin zubar da ciki. kuma batun ya zama wani babban kalubale ga tsohon shugaban a ɗaya daga cikin jihohin marasa tabbas wurin yanke hukunci a zaben watan Nuwamba. A ƙarshe, ‘yan sanda a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan sun faɗa a jiya Juma'a cewa mayakan ‘yan awali sun tare wata babbar hanyar ƙasar da ta haɗa ƙasar da Iran, inda suka yi garkuwa da matafiya 11, sa’annan suka harbe su har lahira.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Lafiya kalau ya New York, an yi sallah lafiya nace na goma sallah sai binni
abba ana batu
nace sai binni kai buku kawai daga an tashi sallah sai ka kama hanya sai
ai da dai sallah na Maryland ban ji daɗi bane saboda da aka ce zamu hadu a parkin da zamu yi wannan taro da muka je to yadda inda mukan taro haka a yi liyafa da saura a hadu da juna da abokan arziki da aka dade ba a ga juna ba daga irin mutanen da aka zo sai ce ah to wannan yanzu aka fara zuwa aka ci
tsoka
dukan mu kenan
ai
ba zan saki sallar da Maryland kuma ba
to amma ba to
kaga nan ka zo New York.
So a New York din daga an tashi sallar Idi ne kuke haduwa ko kuma koma wata rana kuke sawa daban kamar yadda ake nan Maryland?
Ai fi nan inda ake Idi in kafin ma a zo a yi sallar Idi wato shayi da za a zo da shi a gurin da salak da burodi da wainar kwai da sardin
ka dena ta dawa mutane kwadayi
wannan abin da nike gayyata ce kai da kake so kai baka buri sai ka garzuyi a
to ni da nike kusa ai ban gani a kasa ba
to ai baki gani ba ma sanda ni din ba baki gani ba sai kin gani zaki gani a kasa so sai kuwa
ashe ana warbar dadi a
ba ada batu shi sa tun safe na ake ta yi ayi sallah kuma a dan filin taron da mai kawo dukudu da mai kawo akwai yarbawa ɗan Najeriya su kawo amala ga masu shinkafa da wake wace din nan da kika
sani orisi wace na Ghana
eh
nace to ai abin da yasa ake tare kaga to wannan ai bayan sallar ne ake yi
eh
amma ko wancan da yake ana hadawa duk wanda yazo masallaci da shi za a yi kuma kowa wannan ranan baya fasa ma
kwarai kwa kuma ana fitowa jihohi daban-daban ne fa ana zuwa nan New York din nan fa yadda kika san za a je gida haka ake dinguma a New York
to wata ran sai na zo na kashi kwarkuta ido kenan kace in yi aikin yan jarida zo in gani
sosai kuwa
dan ji ma ba da labari
gaskiya
to Allah ya maimaita mana Allah ya sa ya nuna mana ta baɗin-baɗin-baɗa da kamar yadda ake faɗa kenan
ko amin summa amin gaskiya
to ga Allah kuma ba da ladan ibada waɗanda masu sauraron mu ma'abotan wannan shirin da ba za mu iya gaidawa ba kalilan da muka samu a su gaishe-gaishe da bakin su amma sauran dukkan waɗanda ba za mu iya ambatan su ba waɗanda ba su samu shiga shirin ba muna musu fata alheri
da kuma barka da sallah
haka muna musu barka da sallah baki daya
yawa
yawa to bari mu yi ka gaisuwa Alina tunda dai sabo aka ce ko
haka ni turkin wawa
yawa to bari mu yi ka gaisuwar sallah ga Hajiya Fatima Juma Abdul Aziz Malumfashi uwar gandun gunduma gasa da aminiyarta Hajiya Mamman Wasu Zaria sai kuma Hajiya Ma'u Abdul Aziz Malumfashi da Hajiya Juma Sani Katsina da Hajiya Jummai Muhammad Ibrahim da kuma Hajiya Ajuji gidan Dutse Kawo Kaduna to ka bari tsaya haka dan aka ce komai kike ka baka gama kasuwa kar yi nisa ni ma kwaso rigima
gaskiya to ga kuma wannan gaisuwa ce ta barka da sallah da ta fito daga Alhassan Abubakar mai fato bebeji a Yalwa Kumasi yace ina gaida aminisa wato Alhaji Baban Faraki dan daga birnin Abuja da matansa Hajiya Safiya da ƴaƴansa Karami da Mama Ruki sai kuma kanin shi Alhaji Rufa'i da matansa Umman Faila sannan kuma yace ina gaida Alhaji Rauf da matansa Hajiya Umman Wata yace ina gaida Alhaji Sirajo da Alhaji Mummuni Mofi da baki daya ƴan majalisar Babu Salam a Yalwa Kumasi
da fata an yi sallah lafiya
amin
to baba yayin da muke taya ƴan uwa da abokan arziki murnar sallah da muna musu barka da sallah kuma muna mika gaisuwar ta'aziya ga masu wasan fina-finai na Nigeria Kannywood masana'antar
haka ne jaruma Saratu Gidado da aka fi sani da Daso
haka to muna mika gaisuwar ta'aziya ta abar ya huce da sashen Hausa baki daya ga ƴan uwa da abokan arziki da kuma abokan aiki baki daya Allah ya sa ta huta
amin summa amin
Allah ya ramshe ta Allah kuma ya kyautata
amin amin summa amin amin summa amin
Oh,
sallah kina a bari ya huce sabili da
ba
kalilan da suka samu tuntuban mu ba su damar mika gaishe gaishen sallah wannan rana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder a kasuwar kawo Kadunan Najeriya. Da farko zan yi gaisuwa da jinjina ta fatan alkhairi ga mai martaba sarkin Kano, mai martaba Amina Ado Bayero. Zan zo kasar Zazzau, zan yi gaisuwa ga sarkin Zazzau Ahmad Muhammad Nuba Malli, Allah ya sa an yi sallah lafiya. Idan kuma na gunduma ta ta kawo, zan yi gaisuwa ta musamman ga mai martaba dan makoyin Zazzau hakimin kawo. Ne kuma ina gaisuwa ga sarkin Garo, magajin garin Garo Alhaji Yusuf Mai Garo. Daga nan kuma zan dawo zai da abokan mu na gwagwarmaya. Zan yi gaisuwa ta musamman ga Murtala Abudaru Rigasa, akwai kuma Malam Ibrahim Mai Gode a garin Mai Gode a ke garin Jumba da ke jihar Naija. Ina gaisuwa ta musamman ga Imam, gaisuwa ta musamman ga Alhaji Najib Safe, shugaban majalisar nasiha ta jihar Kaduna. Godiya ta musamman ga jinjina, ga sanatan mu ta tsakiya Kaduna Central, sanatan Lawal Adamu Usman Mustala. Godiya ta musamman ga shi kan shi Honorable Suleiman Kansila Matawalan Kurban Mashi. Ina gaisuwa ga Yusuf Albishira Karaye, Alhaji Yusuf Amfani Communications. Ina gaisuwa ta musamman ga Dauda Manyu Kajuru, akwai Adamu Jeje da kamfanin Fatejaji. Gaisuwa ta musamman ga Murtala Chopping the Rice da shauran ɗan uwa da abokan arziki wanda ba za mu samu damar faɗar su a wannan lokaci ba. Ina godiya da wannan dama da aka bani. Allah ya maimaita mana baɗin 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 baɗaɗa. Allah ya kai mu ta shekara 150 nan gaba. Ƙarshe ne muku fatan alkhairi. Na gode, na gode Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Fauziya, gidan mamman Kituwa Kumasi. Ina da zama da Nanga London. Na yi madangi na duka barka da sallah, dangin zuriyan gida zuriyan Kituwa duka ina musu barka da sallah. Ina gaida baba Nina Amina, ina gaida baba Nina Lahadi, ina gaida sister Talle, ina gaida Ajiya Rakiya, ina gaida Ajiya Mwada, ina gaida Kanina Halidu, ina gaida Ummu Faila, ina gaida Maimuna January, ina gaida Aunty Tata, ina gaida Boya, ina gaida babana baba Dallani, ina mai barka da sallah. Ina gaida kuma mutane Yalwa, dukkanna musu barka da sallah. Allah maimaita muna, Allah kai mu badin badada. Ina gaida Alhaji Aminu, mijin Ajiya Rakiya Yana daga America, New York. Ina gaida yaro na kuma Anes, ina mai barka da sallah da shi da aminan shi da Mannan yana America, New York. Su dukkanna musu barka da sallah. Da Alhaji Lawan daga America, su ma ina musu barka da sallah. Da kai baban makiri da kanka, ina maka barka da sallah. Allah maimaita muna, Allah kai mu badin badada. Ina gaida kuma family gidan iyaye na, dukkanna musu barka da sallah. Wayanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu. Ina gaida umana Amai, ina gaida umana Zina, ina gaida Jauhara, ina gaida Sadiya, ina gaida Autan Muramatu, ina gaida Mansura, ina gaida baba na Adiza, ita ma tana da zama daga America. Ina gaida Kanina Alhaji Ofa da matan shi da yaran shi duka. Ina gaishe su suna Georgia, ina musu gaisuwa barka da sallah. Allah kai mu badin badada. Ina gaida Shams, Alhaji Shamsu, deputy limamin sojoji, ina mai barka da sallah. Ina gaida Shehu Iliyasu, gidan Wangarawa, ina mai barka da sallah. Allah kai mu badin badada. Ina gaida Abibu, Alhaji Abibu Kanin Malam Iliya, shi ma da matan shi da yaran shi suna America, New York. Ina musu barka da sallah. Allah kai mu sawun shekara, mu ga sallah mai yawa, ba mu lafiya da abin da lafiya da ci ya sha.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan mu da sallah. Sunana Labu Ahmadu Abdul Bukka daga America a jihar New York. Ina madiya na annena jikokina yannena barka da sallah union de la famille ina yi ma Baba Hashimu, Baba Bebe, Baba Hassan, Baba Danzohi, Baba Ali, Barka da Sallah a birnin Gwanne. Ina mai yannena Alhaji Dumullu Usman Maidanga, Sani Shaduka, Barka da Sallah a birnin Gwanne. Ina yi ma Raunata Maryama Adama Garam, Hajara Engel, Hajja Maimuna a Arlit, Barka da Sallah. Ina yi ma yata Hajja Elbaka Amaradi, Barka da Sallah. Ina yi ma Hajja Asuma'u yata, Barka da Sallah a Nyamai da Kanina Alzuma, Barka da Sallah a Nyamai. Ina yi ma abokina Alhaji Elias, Barka da Sallah a New York. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To madalla kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je mu shakata kafin mu zo mu dora da wayannan gashi-gashi. Kuma na dauko ku bar ni kawai ni nan nisa san ta jiki na ya rasa babbar maganar wane wacce a mafarki na daga mun aure. San ku ji da auta na maza kar ku taba mini dan gata ku bar ni kawai nayi masarwa babu irin sa cikin su maza. Autar mata autar mata autar mata san ku ji da autar mata.
Lafiya
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yakubu Isa Jega, ina miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga mai martaba Sarkin Kabin Jega, Alhaji Arzuka Jega, da babana Galadiman Jega, Alhaji Abdulmumin Isa Jega, da kaninsa Alhaji Muhammad Chindu US Koko, da yayana Alhaji Muktar Garkuwar Malam dake Belgium, da iyalansa baki daya, da yayana Haruna Idris Bibiu Jega, da kuma Professor Amin Isa BUK Kano, da kanina Murtala Isa Kano, da kuma kanina Abdul Wahab, da Abdul Nasir, da Kutubi mazauna ta Malagana, da surukina Alhaji Muhammad Dambagudu Jega, da iyalan shi baki daya, da mai ɗakina Hindatu Muhammad Dambagudu, da Diana Abdulsamad, da Bilal, da Halifa, da Hayrat, da Amir, da mai gidana Usman Bagio da ke zaune Lagos, da Aminu Yamsho Arzuka Jega, wato director kenan, da iyalansa baki daya, da ciyaman na majalisarmu Ahmadu Banki, da kanishi Aliyu Manaja CEO Firdaus Airline, da sakataren majalisa Murtala Mai Sallah, da Aminin shi Umar Dan Abba Jega, da abokina Aminu Gaye Jega, da Dan Gausi Jega, da ma'aikatan VOA baki daya, musamman Baba Yakubu da Grace na filin a bari ya huce. Nema kowa fatan alheri, nema kowa barka da sallah, Allah ya maimaita muna. Sunana Yakubu Isa Jega, mazaunin New York, America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To ma dalla Allah ya maimaita mana, Allah ya bada ladan ibada. To baba, kana ban labarin anti shinkafa da dukunu da dai sauransu kai?
Haka
kana ban labarin santi kai kuma ma dan hadama ta neman ka, dai ta neman ka, ace
kai ma ashe dai can New York abina,
ashe kai hadama kai ciye ciye, ka ga lemon kwalba, ka ga kayan marmari.
Ai malam, alhamdulillah. Wato wani labari ne, ai ban gaba baki ba lokacin da ake budan baki a azumin nan, ba na baki labarin wani lokacin da gadan nan ta Maryland ta karewa. To akwai wani da ake ce mai Yarima, wato Alhaji Sadiku Yarima kenan. Yarima mutum ne wato mai san nishadi, to shi ne da ya ɗebi shinkafan nan, yana bada labari, ya ce kaga wannan gadan nan, gadan nan saboda kwarewar Turawa, kakwai mamaki su zo gadan nan su rataye wani abu daga sama a iska, motoci da bin akan gadan nan. To shi dai cikin wasu babanninmu da muke buɗan baki da shi, suka ce a duba me a gabansa, za ka ce a bai gaba ce shinkafan nan ba ne, shi yasa ne ya zo filin taron Idi ana kokarin ba shinkafa, ya ce ba cin shinkafan ba abinda zai biyo baya, da kuma abinda mutane za su ɗauka. Haba ana batu a yi shinkafa sago.
To gaji kuma sallah, ranar sallah an ba ci shinkafa ba a ci ne.
Kwarai kuwa, a matsa hannun nan da mai ko.
Yawwa, Allah ya maimaita mana, Allah ya nuna mana tabbatun-batun-batun da gajo. Na ga malama gini na ɗaga mana hannu, sabili da haka tilas mu zaburki da yanzu a madadin.
Baba ya ko makeri.
Alheri ke muku fata, alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Da alheri.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.